أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi da kadartawarsa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda, a wannan yammaci na ranar Asabar, wanda ya daidai da 21 ga watan Sha'ban, hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445, wanda ya dace ma biyu ga watan uku miladiya ta 2024, domin ci gaba da karatunmu na daura cikin wannan littafin Ahkamus Siyam wal Qiyam wal I'tikafi wa Zakatul Fitr na babban malami Sheikh Dr. Abdul Karim bin Abdullah Al Khudair, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi. Idan ba manta ba, a darasi da ya gabata mun gama fasalin da malam ya kawo mana bayani game da akan waye azumi ya wajaba, wanda mun gani malam yayi bayani cewa azumi ya wajaba akan dukkan mutumin da yake balighi, kamar yanda wato sauran ibadu suke wajaba akan shi. Yace wane ne balighi? Shine mutumin da wasu sharuɗa guda hudu ya zamanto ya cika su. Sharadi na farko shine musulunci. Musulunci sai mutum wanda yake musulmi zai iya yin ibada ta karɓa wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda yake kafiri, duk ibadar da yayi ba za ta zamanto karɓaɓɓa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sharadi na biyu malam yace al-bulugh, shine wato mutum ya zamanto ya balaga. Wanda wannan ya hudda mana kenan wanda bai balaga ba. Wanda bai balaga ba idan yayi ibada ba zai zamanto ba, wato ba za ta zamanto ba wajibi akan shi. Sharadi na uku shine al-aql, wato hankali. Ibada tana zama wajibi sai mutumin da yake da hankali. Wanda yake mahaukaci, ibada ba wajibi bace wato akan shi. Sharadi na hudu akan wannan azumi shine al-qudra al-siyam, wato samun iko ayi da yin azumi. Mutum ya samu ikon yi, ya zamanto bai cikin wanda shari'a ta ba su uzurin wato zai iya aje. Misali mutumin da yake cikin bulaguro, ko kuma mutumin da bai da lahiya, ko kuma wanda take cikin jinin al'ada, ko kuma jinin biki, ko kuma lattijo wanda wato ya kai tsuhan da ba zai iya yin azumi ba, da kuma wato sauransu wanda shari'a ta ba da rukhsa. Wasu su aje bayan Ramadan sarama, wasu kuma idan suka aje za su ciyar a madadin kowace rana wato ta azumi. Yana wannan sharuɗa guda hudu shine malam ya kawo mana game da abin da ya shahi wanda azumi yake wajaba akan shi. Kenan, yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi wato fasli na gaba da malam ya kawo mana bayani. Malam yace siyamu tatawwu, wannan littafin yana game da abin da ya shahi dukkan hukunce-hukunce na abin da ya shahi azumi, sawa'un azumi na Ramadan ko kuma wani azumi wanda dai ake kiran shi da suna azumi. To sai malam yayi mana fasalin nan, dan yayi mana bayani kan azumin nafilfiloli, siyamu tatawwu. Malam yace ja'a al-hassu 'ala siyami mutlaqan fi ahadith minha hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, wato hadisi sun zo akan kwadaitarwa akan yin azumi. Hadisi wanda suke sake basu kayyade ba cewa azumin Ramadan ko kuma wanda ba Ramadan ba. Daga cikin hadisan akwai hadisin Abi Sa'id al-Khudri, yarda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu anin nari 70 kharifa, wato dukkan mutumin da yayi azumi ya azumci wata rana fi sabilillahi, ya azumce ta ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala, to ubangiji subhanahu wata'ala zai nisanta huskashi ga barin shiga huta tsawon tahiyya ta shekara wato abin da ya shafi 70 dukkan mutumin da ya zamanto yayi wato abin da ya shafi azumi na rana guda fi sabilillah wanda wannan kun gani hadisi ne wanda yake nuna mana falala ta azumi cewa duk idan ya zamanto kai azumi daya kai shi saboda Allah dan neman yardan Allah subhanahu wata'ala kamar yanda malam zai mana karin bayani to dalilin wannan ubangiji subhanahu wata'ala zai nisanta ka da barin shiga wuta tsawon tahiyya ta shekara 70 malam yace wa kasirun min ahli al-ilm yahmilu hadha al-hadith ala anna al-murad bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi sabilillah ay ibtigha'a wajhi Allah jalla wa ala wato da yawa daga cikin malamai suna dora wannan hadisin da malam yace da annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi sabilillah wato yayi shi akan tafarkin ubangiji subhanahu wataala suna dora shi akan yayi shi dan neman yardar ubangiji subhanahu wataala ko kuma dan neman ganin fuskar ubangiji subhanahu wataala kenan dan ya samu sakamakon wato shiga aljanna malam yace wala yaqussuhu bil jihad wannan ba takaita shi bane wato akan jihadin yaki fi sabilillahi saboda wasu daga cikin malamai suna ganin cewa a wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu anin nari 70 kharifa ai yana nufin sai a cikin lokacin da ake yaki wasu malamai haka suka tahi cewa sai lokacin da ake yaki ne idan ana cikin yaki kai ka dauki azumi shine zaka samu wannan sakamako amma da yawa daga cikin malamai abinda suka raje hashi shine duk wanda ya azumi saboda ubangiji subhanahu wataala malam yace walakin al-imam al-bukhari awrada hadha al-hadith fi abwab al-jihad ina wannan yake nuna mana shi imam al-bukhari ya dauki ya fahimci hadisin wannan cewa a sai kana cikin yaki ne idan ya zamanto ka dauki azumi yace fa yakunul muradu bihi al-jihad kama annahu huwa al-muradu fi musarraf az-zaka فلا يدخل فيه كل سبيل الخير وما ابتغاء به وجه الله مالن yace imam al-bukhari sai yake kan cewa a ai wannan hadisin ya takaita ne ga mutumin da ya zamanto yayi azumi a lokacin da aka huta yaki kenan ba zai shiga ba cewa kai shi dan neman wato yardan ubangiji subhanahu wataala amma wa ba'dhum يعمم في البابين الصيام والجهاد وعلى كل حال هذا يدل على عظيم فضل الصيام malai yace wasu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa wannan hadisin zai iya shiga cikin falala tas azmi baban azmi kuma zai iya shiga cikin baban jihadi amma dai ala kulli hal malai yace wannan hadisin yana mana nuni akan falala ta azmi cewa dukkan mutumin da ya azumci azumi guda na rana guda yayi shi saboda Allah to dalilin wannan ubangiji subhanahu wataala zai nisanta fuskar shi da shiga wuta tahiyyar tsawon shekara 70 malam yace wa karja alhasu ala siyamil ayyamit taliya haka kwadaitarwa daga annabi sallallahu alaihi wasallama tazo game da wato azumin kwanuka wato wasu daga cikin kwanuka wanda zai ambata mana awalan abu na farko malam yace yawmu arafa kwadaitarwa ta zo hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama kan wato kwadaitarwa game da azumin arafa farilla ne ko nafila ne saboda malam nan ka gani ya kashi cikin babu tatawwu siyamin tatawwu azumi ne na filfiloli kinan kaga azumin arafa azumi ne na nafila to kwadaitarwa ta zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama game da mutumin da yayi azumci ranar arafa cewa mine annahu yukaffir sana wahida cewa wannan azumin da kai na ranar arafa yana kankare ma zunuban wato shekara guda kamar yadda hadisi ne na abi qatada yukaffiru sanataini aiwa azumin arafa yana kankare shekara biyu shekarar da ta gabata da shekara wato da zata zo kamar yadda hadisi ne na abi qatada yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man siyamu yawmi arafa azmun rana arafa inni ahtasibu ala Allah an yukaffiru sana allati qablahu wasanatu allati ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle ni ina zaton ubangiji subhanahu wataala cewa dalilin wannan azumi da mutun ya azumta na arfa Allah subhanahu wataala zai kankare mishi zunuban shekarar da ta huce da kuma shekarar da za ta zo kina wannan azumin arfa irin falalar shi da ladar shi abu na biyu mallam yace yawmu ashura azumin watan ashura wa annahu yukaffir sana wahida kinan shine dalilin idan ka azumce shi ake kankare ma azumin ba ake kankare ma zunuban shekara guda shi ma cikin hadisin na Abi Qatada Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasiyam yawmi ashura ahtasiba ala Allah an yukaffir sanata allati qabla wato cewa azumin ashura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa yana zaton cewa lalle ubangiji subhanahu wataala zai kankare ma mutun zunubin shekara da ta wuce to kaga duk wannan azumi ne na nafila azumi ne wanda shari'ar musulunci ta kwaitar ga mutun ya zamanto ya azumci wannan wato rane ku sai mallam yace salisan na uku shine yawmai al-ithnain wal khamis wa afdaluhuma al-ithnain wato azumin ranar litinin da ranar al-khamis sanan da ranar litinin da ranar al-khamis wanne yafi falala shine ranar litinin shi ma hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallama wato an tambaye shi game da azumin ranar litinin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai wannan ranai rana ce wadda aka aike ni a wannan rana kuma aka aiko ni a wata ruwaya yazo a wannan rana aka fara sabko mishi wahayi kenan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumta shi kuma yana daga cikin ranar da ake daukan ayyukan bayi cewa ranar litinin da rana alhamis ayyuka kenan na wanda suke na sati a wannan rana ake dauka shi yasa yana da kyau mutun ya zamanto yana yin azumin ranar litinin da ranar alhamis mafifici kuma a cikin ranakun shine azumin ranar litinin azumi na hudu mallam yace salasatu ayyamin min kulli shahri haisu awsa annabi sallallahu alaihi wa sallama bi hadha aba huraira wa abadarda wa abizar radiyallahu anhuma wato azumin kwana uku a kowane wata ka azumci kwana uku na kowane wata kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma Abi Huraira da Abi Darda da Abi Zar yayi musu wato wasiya akan su zamanto suna azumta wato kowane wata azumin kwana uku kamar yadda yake cikin hadisi da Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam badadin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mishi wasiya da wasu abubuwa guda uku kada ya bar su hayya mutu kada ya bar wannan abubuwa guda uku abu na farko yace sawmu thalathata ayyamin min kulli shahr azumin wato kwana uku a kowane wata ka zamanto kana azumta kwana uku sannan kuma banci shi yace wa salatu duha da sallah wato wallaha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mishi wasiya kada ya bar sallar wallaha ya ringa yin ta da kuma wato abu na uku shine yayi wannawma alal witr kahin ya kwanta ya zamanto yayi witri to wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi wasiya mahallin shahid shine mine shine azumin kwana uku a kowane wata kina wannan yake nuna mana shi ma azumin kwana uku a kowane wata nafila ne kuma shari'ar musulunci ta nuna mana ta kwadaitar da mu akan mu aikata wannan mallan yace waja'a fi bayani thalathata ayyama annaha albid wato yazo game da bayani kan mine kan wannan azumi na kwana uku da mutun zai yi shine wato azumin ayyamul bid yace faman kana sa'iman min kulli shahr falyasum 13 wa 14 wa 15 dukan mutumin da ya kasance zai yi azumi na kwana uku na kowane wata to ya azumci wato 13, 24, 25 kinan wannan kwanuka na haske su ne ake cema ayyamul bid wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar da sahabbai su ringa yin wannan mallan yace wasiyamul ithnain min jami'i shahr tadkhulu fihi thalatha da a ce kuma zakka zamanto a cikin kowane wata kana azumin litinin da alhamis ko kuma azumin litinin ka shiga kalkashin yin azumin kwana uku na kowane wata saboda ai litinin in za zaka samu a cikin watan ai a cikin watan ne ka same su bal ma zaka samu litinin nawa litinin hudu zaka samu shi kuma an kwadaitar cewa kada ka bari wata yazo yayi baka yi ba azumi kwana uku a cikin wannan wata, wanda idan muka lissawa cewa wannan azumi da aka ce ma azumin kwana uku kai a kowanne wata, zai zama to kamar rayuwarka duka kana yin azumi ne. An gane? Saboda duk azumi guda idan kai za a baka kwatankwacin shi kamar guda nawa? Alhasanatu bi ashari amsalha, kyakkyawan aiki idan kai za a baka kwatankwacin shi guda goma, har Ubangiji ya limka ma har zuwa 700, daga 700 Ubangiji ya limtaka ma yayin da ya ga dama. To idan kai guda uku kenan kamar kai kwana nawa? Kwana 30. Kenan kamar ka azumci watanni gabaki daya. Haka gabaki daya watannin idan ya zama cewa kowanne kana kwana uku uku kamar dukkan watannin ne kake yi, kuma ka gama da Ramadan idan ya zo shi kuma zaka yi shi gabaki daya. To shi yasa shari'a ta kwadaitar akan wannan. Mala yace li annal aqallu yadkhulu fil aksar fa huwa hina izin yasumu arba'a wa sawmu lisnaini wal khamis tadkhulu fihi mathalatha wa yadkhulu fiha aidan as-sittah min shawwal. Wato bancin wannan kuma akwai azumin 6 shawwal, wanda shi ma idan ka yi shi zai iya shigan maka karkashin kamar ka yi azumin wato abin da ya shahi shekara ne. Idan ka gama Ramadan da 6 Shawwal, kamar yadda malam zai kawo mana hadisi, yace kadhalika hunaka ayyamun manduba sawmiha lakin waqa fiha al-khilaf wa sawab istihbabu sawmi siyamiha wa min zalika awwalan as-sittin min Shawwal. Wato malamai sun yi sabani game da azumin 6 Shawwal, amma abin da yafi magana mafi rinjaye ita ce halacci da mustahabbancin mutum ya azumci wannan wato kwana 6 a cikin watan Shawwal. Saboda jaa al-hasu ala siyamiha fi hadisi Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana ka siyami ad-dahri. Annabi sallallahu alayhi wa sallam yake cewa, hadisi riwaya ta Abi Sa'id al-Khudri, dukkan mutumin da ya azumci watan Ramadan summa atba'ahu 6 min Shawwal, sannan bayan Ramadan ya biyo bayan shi da azumi 6 a cikin watan Shawwal, annabi yace kana ka siyami ad-dahr. To wannan ya kasance mishi kamar yayi duka rayuwar shi ce yana azumi. Malai yace ai kaman sama umruhu kullu, ai kaman mutumin da ya duka rayuwar kai zamanto ka yi ta ne kana azumi. Wato duk lokacin da ka azumci watan Ramadan, bayan Ramadan ka azumci kwana 6 a cikin watan Shawwal, to wannan kamar duka wannan shekara kayi ta ne kana azumi. Malai yace wala yuqalu huna inna siyama ad-dahr ghayru mashru' fa yakunu siyama as-sittah ghayru mashru' li'anna al-mushabbah yalhaqu bil-mushabbah bihi. Malai yace wannan ba yana nunin cewa mene cewa siyama ad-dahr ghayru mashru', shari'a bata ce ba ai azumci wato azumin shekara rayuwa gabaki daya. Saboda shari'ar musulunci ta hana mutum ya ce shi kullun azumi yake, kace kai ba hutu, kace kai kullun azumi kake. Ina mutane uku wanda suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ɗaya yace shi daga yau ba shi ba ya cin abinci, kullun azumi zai yi. Ɗaya yace shi a shi bai ba shi ba yin aure, kullun haka zai zama shi kadai. Ɗaya kuma yace ba shi ba barci. To Annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo yace musu a shi yana yin kwana, yana yin azumi, ya ci abinci, ya yi azumi wani lokaci, kuma yana arman mata. Faman ragaba an sunnati fa laysa minni, dukkan mutumin da ya kiyamaci sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ki yin yanda karantarwa Annabi, to bai tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To ka gani azumin ka ce kai shekarar ka rayuwarka gabaki ɗaya zaka yi ta azumi, wannan bai dacewa a cikin shari'ar musulunci. Amma nan za a baka ladan mene? Ladan kamar ka yi duka rayuwar ce kana azumi. Saboda idan ka azumci watan Ramadan, kwana nawa gare mu a Ramadan? Kwana 30. Ka azumci kwana 30, kenan zai zama to kamar azumin wata nawa aka baka? Wata nawa? Wata 30? Wata 10. Yauwa, wata 10, kaji wanda ya ce wata 10, masha Allah, wata 10. To idan kai 6 Shawwal kuma, shi kuma kamar kwana nawa? Wata 2, kwana 60. Kenan ka gani kamar ladan duka shekaran ne kayi kana azumi. Shi ne yace kana ka siyami dahar, zai kasance ma kamar ka azumci wato abin da ya shahi duka zamaninka ne kana azumi. Shi ne malam nan ya yi mana bayani, ya ce walakinnal amaliyya al-hisabiyya wadiha, ai wannan lissafin abu ne wanda yake a bayyane wa hiya anna shahr ramadan bi 10 ashhur cewa azumin watan ramadan kamar azumin wata goma ne kai ladan kenan yace li anna al hasanata bi 10 amsalha saboda shi aikin lada kyakkyawa idan kai guda za a baka makaman kwatankwacin shi guda 10 yace wa sittun min shawwal bi 60 yawman shi kuma kwana 6 na shawwal shi kuma da gwalgwaran mine kwana 60 ne kwana 6 saboda idan kai 6 wajis sai baka nawa suwasant kenan kamar kwana 60 ne kenan fa ka annahu samad dahar kenan kamar ka azumci duka rayuwa ka duka shekarar kai ka samu wato ladan kamar kai azuminta yace wa tashbihu la yaqtadi al mutabiqa min kulli wajh yace kamanta abu ba yana nuna cewa ba he sun zo dab dab komi da komi daga kowane wajhi ba yace li anna tashbihuna fil adad saboda kamantawa anan da akai wajen lissahi wajen adadin ai ba duka rayuwa bace ka zamna kake azumi a za baka lada ne kwatankwacin adadin wannan shekara yace la fil man'i wal hasi fa siyamid dahri mamnu wa siyami sita shawwal sittin ma ramadanin ja'a nusus kaseeratun sahihatun ala al hasi alayhi male yace to shi azumin da zakai yace rayuwarka gaba daya azumi zakai wannan shari'a ta hana amma azumin sita shawwal da zakai da na ramadan ka hada ramadan da sita shawwal to wannan shari'a ta zo da hadisi masu yawa ingantattu wanda suka kwadaitar akan mutun ya zamanto ya azumci wannan male yace naziru hadha tashbih dan ya kara warware ma wannan kwatanci da akai sai yace al wahyi bi salsalatil jarsi kama fi sahih wato annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idan ana mishi wahyi yana jin kamar karan wato kace sone ko kaca ko kuma wani abu to ka gani ai abin da ya shafi irin wannan karan na kide-kide wanda abu ne shari'a wanda ta hana shine malam yace al jars irin abin da ya shafi kidi ko wannan kwankwan na piano za a ce ko ne wannan shari'a ta hana shi haramun ne mazmumun ne amma wahyiwa abu ne wanda yake mahmud to lakin mine malam yace fi tadarukuhu wa tatabuhu yushabbihu salsalatul jars yace a yanda ake zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayi da yanda yake sabko mushi ya kamanta shi da irin wannan ƙara-ƙaran da ake yi kamar ana jan kaca ko kuma wani abu na abin da ya shahi ƙara yace malam yace kul misla haza yace bari ka ƙara kwadi dai akan tashbihin nan da yake so ya warware ma cewa da aka ce azumin sita shawwal da ramadan kamar azumin shekara ne dan kan wani yazo yace a yau ai shari'a ta hana azumin shekara dan ya ƙara warware ma kamar kamantawa ne akai aladan da zakka samu ba wai ka zo ka yi azumin ba gabaki da yace kul misla hadha fi ru'yatil qamar ma ru'yatir rabb jalla wa ala yace ka gai kwatankwacin haka game da ganin wata yanda ake ganin wata da kuma ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala kama ja'a at-tashbih kamar kamantawa da tazo fi hadisi jarir bin abdullahi hadisin jarir dan abdullahi da yake cewa kunna inda annabi sallallahu alaihi wa sallam watarana sun kasance suna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam suna wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa nazara ila al-qamar laylatan yani al-badr sai annabi sai ya daga kan shi ya dubi wata lokacin da wata yana cikin kwanukan haske ya cika annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yake cewa innakum satarawna rabbakum kusan da cewa lalle tabbas za ku ga ubangijinku kama tarawna hadha al-qamar kamar yanda kuke ganin wannan wata la tudammuna fi ru'yati ba ku tunkuso ba ku kare juna wani bai kare wani game da ganin wannan wata yanzu idan wata ya zo yau muna nawa ga wata yau ya kai 20 da wani abu lokacin da yana 15 13 14 15 wani yana kare ka akan gani ka gani ba wanda yake kare ka to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a ga ubangiji to ka gani ai kamantawa da yayi ba kamantawa bace ba ta hakikanin cewa kaza ne a'a tashbihi ne yayi kenan shine malam yake so ya mana bayani wancan cewa ubangiji za a gane shi kamar yanda kake muke ganin wata bunmu wani cewa wani ka kare ni wani ka kare ni kenan lokacin da yake kwanuka wato masu haske malam yace wal mushabbah laysa kal mushabbah bihi sanda cewa fa abinda aka kamanta ba shi bane wa hakikanin ba shi bane wancan wanda aka kamanta yanzu na ce wani yayi kama da kaza ai ba yana nihin shine kaza in ba an gane ko yace wa innamat tashbihu liru'ya biru'ya annabi yace nan kamanta wadda yayi ai gani da gani ne akai zakku ga ubangijinku kamar yanda kuke ganin wannan wata kina ai ka gani ganin ne aka ce kenan yanda muke ganin shi babu wanda ya kare mu haka zan mu ga ubangiji subhanahu wataala a gobe ranar tashin alkiyama malan yace wana za'iru zalika kaseeratun makamantan wannan suna da yawa kenan akan meye duka yake so ya nuna ma cewa azumi na nafila kana iya kai azumin shekara gabaki daya alada ba a ce a adadi ba yau kai gobe kai har sai shekara ta yi shine kai tsaka in ma ka zamanto kowanne wata kai azumi kwana uku kaga kana da kwana wata 11 idan kai wannan uku a kowanne wata to kamar kai dukkan watannin ne gabaki ɗaya kana azumi ka gama da Ramadan kamar kai wato shekara kana azumi haka ko kuma kai Ramadan kaga wata guda ciccife ka gama shi da kwana nawa kwana 6 na Shawwal 6 Shawwal shi ma zai zamanto kamar siyamid dahar kenan shine malam yake mana bayani akan wannan sai malam yace wal imam malik rahimahullahu yara anna siyamis sit laysa bi mashru' amma fa imam malik yana ganin cewa wa azumin 6 Shawwal shari'a bata zo ba da shi yace li annahu ala haddi qawlihi fil muwatta saboda a cikin muwatta yace lam yara ahadun min ahli al ilmi wal fiqhi yasumha wa lam yablughni dhalika an ahadun min as salaf yace bai gani ba wasu daga cikin malamai suna azumta wannan wata wannan azumin na 6 Shawwal haka labari bai zo mishi ba daga magabata cewa wani ya azumci wato 6 Shawwal malan yace lakin bari dai idza sabata al khabaru an annabi sallallahu alaihi wasallam fala qawla li ahadin ma'ahu idan fa labari hadisi yazo ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza ayi kaza to ba a gabatar da wata magana wani akan wannan kina wannan imam malik magana shi ka mai da ta gehe kamar yanda mun yi bayani shekaran jiya ko wasu baitittuka da suka kawo wa qawlu alamil huda la yuhum la yuqbalu بقولنا بدون نص يحمد فيه الدليل الأخذ بالحديث وذاك في الحديث والقديم قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقواله حتى أزوى قرشيدي سككاو بيت التكا يتي ومالك إمام دار الحجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول كاكا يتي ومالك إمام دار الحجرة إمام مالك إمام دار الهجرة قال يكي تيوى وقد أشار نحو الحجرة سيدة ينوني زوى قجراء النبي صلى الله عليه وسلم عندك بنيشي يكي تيوى كل كلام منه ذو قبولي قوة مغنى وتو أكوي عند أكي كرقتة ومنه أنا كرقتة أنا ميرد إذا ومنه مردود سيدة سوى الرسول بند النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوة مغنى تونيشي malami ne ko wani ne yayi magana kana iya karba kana iya maidawa amma banda wane banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai Imam Shafi'i yace idan kuka gani magana ta ci karo da magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku dauki magana ta ku buga ta da katanga ku rike ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malam yace wa idza jaa naharul lahi batala naharul ma'qil fasiyamu sittu mashru wa idza samaha بعد اتمام صيام رمضان ادرك السنه ولو فرقها اذا لا يلتزم لا يلزم التتابع وكونها في اول الشوال اولى لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه ستا ما لا يتتو kenan wannan idan bayani yazo daga wajen ubangiji subhanahu wataala to dukkan wani bayani na wani ya zamanto abu ne wanda yake badacce haka yace siyam azumin 6 Shawwal abu ne wanda shari'a ta zo da shi dukkan mutumin da ya azumce shi bayan ya azumci watan Ramadan to tabbas zai samu wannan lada na kamar ya azumci shekara gabaki daya koda ku ka rabe shi misali bayan Ramadan kai daya sai bayan kwana uku ka kara in dai a cikin watan ne amma malam saboda ba a ce ba dole sai a jere zakai malam yace amma ka yi shi a farko rukun Shawwal shine abin da yafi dacewa kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa atba'ahu sittan min Shawwal sannan ya biyo bayan shi da azumi 6 wato na watan wato Shawwal sai malam yace wa idza kana alaihi alqada idza kana alaihi qada idan kai kasance kuma kai akwai wani azumi na ramuwa da zakai ka sha azumi a cikin Ramadan malam yace min Ramadan summa qaddama sittan ala alqada sannan ka gabatar da 6 Shawwal akan ramuwar da zakai فهذا لا يترتب عليه ثواب المرتب على صيام الست بعد رمضان لانه لا يكون متبعا لرمضان بالست ما لا يتي افهمت شي يتي wannan ba zai zamanto ba ka samu sakamakon da aka ce wanda ya azumci 6 bayan ramadan saboda me saboda bai zaman tuba bayan ramadan ka azumce shi yace idan mafhumu min qawlihi man sama ramadan ya'ni kamilan mallan yace abinda ake fahimta anan cewa man sama ramadan cewa wanda ya azumci ramadan a ciki mallan yace wa ahala hadha akan wannan fa laqad la budda an yakuna qabla an-nafl cewa ramuwa ita ta fi cancanta ya zamanto kayi ta kahimmi kahin ka zo da nafila na sita shawwal to wannan duk da mas'ala ce wajen malamai wanda mas'ala ijtihadiyya ce da sabanin malamai cewa wasu malamai suke ganin cewa babu laihi koda ku ka azumci wato sita shawwal din zaka iya shiga cikin wannan ladan matukar koda baka rama ba wannan a cikin wannan wata dalili kuma suka ce shine hadisin Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa bata kasance ba tana samun damar wato yin rama azumin da ake binta na Ramadan in ba sai watan Sha'ban ya kama an gane sai watan Sha'ban daga Sha'ban kuma sai wani Ramadan da zai zo to azumin Ramadan in bara bata samu ta rama shi sai a irin wannan wata na Sha'ban to kuma ka gani Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce ba tana sakaki da irin wato wannan falaloli da sita shawwal da wasu abubuwa to kuma da a ce ba zai zamanto ba sai kai in ba zai zamanto ba ka samu ladan wannan dole sai in ka rama da kuma an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu bayanin cewa a su fara rama abinda ake bin su tukun su biyo da sita shawwal to shi yasa malamai suka ce koda ku ana bin ka azumi baka samu ba damar yi baka samu ba damar ramawa ganin sita shawwal kwanuka ne wanda suke suna wucewa nan da nan shi kuma azumin watan Ramadan an ce ma fa'iddatun min ayyamin ukhar ba a ce ma ba a sai a shawwal zakka rama kenan wannan zakka iya shiga kalkashin siyamid dahar matukar ka ramo su daga baya wallahu ta'ala a'la wa a'la kenan wannan ita ce magana amma nan mallan ya tayi kan cewa mafhumin magana cewa a sai ka azumci wato shi azumin Ramadan kamil an fahimta kina arrajih dai malamai sun kai kan cewa babu laifi kana iya ka azumci sita shawwal sannan bayan shi ka biyo da ramadan malam yace wa kad yaqulu qa'il kaji magana waccan in ka inna aisha kanat tu'akhir qada' ramadan ila sha'ban hal mafhumu hadha annaha lam takun tasumu sita wa arfa wa ashura yace wala yatasawwar anna aisha tufarrit bi hadhihi al ayyam allati thabata 'an an nabi sallallahu alayhi wa sallama al hasu 'alayha malam yace to wani yana iya ce maka maganar da muka kawo ta malamai yace ita Aisha ta kasance tana jinkirta qada yace har zuwa Sha'ban to kuma ai mun ce Aisha ba za ta kasance ba tana sakaci da irin sita wa Shawwal da Arafa da Ashura mallan yace saboda kwadaitarwa ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-akhbar ja'at min tariqiha bar ma wasu hadisan sun zo daga ruwaya ta ita Aisha da Allah ta tabbata a gare ta wa qada'uha ramadan fi sha'ban kana bi hadratihi wa ilmihi sallallahu alaihi wasallama li'annahu fi li'annaha fi baiti cewa kuma ramuwar da take ya kasance a Sha'ban ne saboda a gidan shi ai take ya san Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya kasance ya san tana yi yace fala ya tasawwa ba za a iya kamantawa cewa anna haza min ijtihadiha bal bi ilmihi a ce ijtihadin ta ne a tare da sanin Annabi sallallahu alaihi wasallam tayyib idan kaifa kana yasumu sibyan fi ashura wa aisha radiyallahu anha la tasumu fa imma an naqulu inna aisha tufarrit fi siyam al mandub aw naqulu innaha tasumu nafl qabla qada'i ramadan malan yace hadha yastajillu bihi man yaqulu innahu yajuzu tanaffal qabla qada'il fard malan yace ma to ainan hi a ce ita Aisha tana yin sakaki akan azumin wato azumin farilla tana yin da nafila kenan wanda malamai jamhur malamai wasu da suka taikan cewa kai azumin nafila na sita shawwal kafin karama wanda yake na farilla na kanka na Ramadan mallan yace lakinnal aksar abinda yake mafi yawa annahu la yatanaffal qabla ada'il fard mutum ba yayi ba nafila kafin ya kawo farilla lakin mallan yace bari dai karja anna taqarrubu ila Allah bil fara'id ahabbu ilayhi jalla wa ala min taqribihi bin nawafil cewa ai kusanta Allah da farilla shi yafi wato mutum ya zamanto yana kusanta shi da nafila misali kai ne ka zo ai aikin ka he nafila kullum nafila na bayan sallah duka basu barin ka amma dai kuma sallolin farilla kake sakake da su misali ko kuma mu ce qiyamul layli batta baranka salatul duha batta baranka amma sallar farilla kuma tana baranka ko kuma baka rama ba farilla ka zo ka nemi nafila kenan shine mallan nan yake so ya mana bayani yace bari dai ai hadisi yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisul qudusi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi ai da dai babu abinda bawa na zai kusance ni da shi abinda yafi soyuwa gare ni fiye da abinda na farlanta mishi fadalla ala annahu ahab sai nuni cewa shi yafi soyuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kazo da abinda ya farlanta ma malai sai yace amma ta akhiru aisha lil qada'i fa hadha kana li haqqihi sallallahu alaihi wa sallama alaiha amma jinkirta wato Aisha da take yi ramuwar Ramadan saboda irin yanda haƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kanta bane ce wa ala kulli hal huma qawlani ce alkoya ne yanayin yake to dai akwai wannan kaulin guda biyu yace lakin li kulli qawlin adilla kowanne fada tana da dalili wa alal insan akan mutun an yu'na bil fardi ya zamanto yana kula yana kiyayewa da farilla li yabra'a min uhdatihi qabla an yufaji'u al ajal dan ya zamanto ka sabke abin da yake yaunin saman kanka kafin ajali ya zo maka kenan kun ga nan mallan ya dawo kan waccan amma shi fatawan mallan cewa baka yi ba farilla nafila kafin kai farilla abin da yafi da mun shine ya zamanto kai kokari ka rama wato farilla da ake bin kan na Ramadan in yaso sai ka biyo 6 shawwalin amma idan ka biyo shi ba yana nuna cewa ba kuma baka shiga ba cikin wato wannan ladan saboda dalilai wanda wato suka gabata mallan yace saniyan daga cikin azumi wanda yake mustahabbi wanda yake kuma na nafila shine 9 Zulhijja shine ka azumci kwana 9 na farkon Zulhijja kwana 9 na farkon Zulhijja yace wal hasu ala siyamit tis'a jaa murakkaban min dalilain bima'na annahu jaa al hasu ala al amal fi al ashr fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ma min ayamin al amal as salih fihinna khairun wa ahabbu ila allah min hadhihi al ayam al ashr wato shi azumin kwana 6 na kwana 9 na watan zulhijja kwadaitarwa ta zo dalili daga annabi sallallahu alayhi wa sallama akan yin ayyuka na al khairi a cikin kwanuka 10 na farkon zulhijja tun daga farkon Zulhijja har zuwa ranar layya to wannan kwanuka wato annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa ma min ayamin babu wasu kwanuka wanda al'amalu salih aiki kai mana garci fihinna a cikin su khairun wa ahabbu shi yafi alkhairi kuma yafi soyuwa ila Allah zuwa ga Allah subhanahu wataala min hadhihi alayamil ashar fiye da kai su a cikin wannan kwanuka guda goma kisa kwanukan guda 10 na farkon Zulhijja lokacin da sura kwana 10 ayi sallar layya kwanuka ne masu tsada kwanuka ne wanda malamai ne da suka yi sabani wai da su da kwanuka na ƙarshen Ramadan wanne yayi falala dan falalar su amma zaka gani da yawa mu a irin wannan wurare ana sakake da su zaka ga wani an shigo kwanukan ma bai sani ba kawai shi hangen shi kawai yaushe za a yanka rago a cina ba amma kwanuka ne wanda yanda kamata yi yanda kake tama jiki akan dare na ƙarshen Ramadan 10 na ƙarshen Ramadan idan wannan kwanukan sun zo su ma ka tama jiki akan sadaka ibada sallah azumi shi yasa mustahabbanci mutun ya zamanto yayi azumin kwana 9 wannan gabaki daya saboda ranar 10 ai sallah ce kuma ran sallah ba a yin azumi to akwai kwadaitarwa akan wannan wato kai azumi a cikin wannan kwanukan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah malamai da suka yi sabani kan wanne yahi falala a cikin su shin kwanukan 10 na farkon Zulhijja ko kuma kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan sai ce to abin duba shine idan magana wuni ake babu wunin da ya kai wannan kwanuka falala da albarka wannan wuninka na farkon Zulhijja amma idan magana dare ake to babu darurrukan da suka kai wato 10 na ƙarshen watan Ramadan an gane dan mimallan yayi wannan farkon saboda dalilai guda biyu kowanne ya dauki wasu abubuwa guda biyu ba zai mana taujihi kowanne ya mana abubuwa guda biyu akwai abubuwa guda biyu wanda har malamai suka yi sabanin cewa wanne yake falala na'am na Ramadan saboda Lailatul Qadri saboda Arafa saboda ranar layya. Ranar layya da ranar arfa wace ta yi? Ranar nahar. Ya zo hadisi cewa mafificiyar rana a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ranar layya. Ranar layya babbar rana ce wadda babu irinta. To kuma darar Lailatul Qadar shi ma babu irin shi. To shi yasa malamai suka ce a'a, in magana wuni ake to wancan wunin. In magana dare ake to kuma wannan daren. Idan ka gama sai ka samu journée complete. Tayyib. Sai malamai ya ce walida, saboda haka fuddilat ala al-ayyam al-ashr al-akhira akhira min ar-ramadan. Shi yasa aka fifita wuninnuka na wato na layya sama da wuninnuka na ƙarshen Ramadan. Malamai ya ce waja'a fil akhbar al-ukhra al-bayan bi anna as-siyam min afdal al-a'mal. Hakan ya zo a cikin hadisai cewa azumi a wannan kwanuka shine mafificin ayyuka. Fal hukm murakkab min hadha wa hadha fa siyam fi ashr zulhijja min afdal al-a'mal. Cewa azumi a kwanuka 10 na farkon zulhijja yana daga cikin mafificin ayyuka. Malamai ya ce wa yushkal ala hadha. To sai zaman to an samu sabani, an samu rudu akan ma sabata min hadisi Aisha. Hadisin Aisha da yazo cewa take cewa annaha qalat ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sa'iman fil ashri qat. Tace ban taba ganin ba annabi sallallahu alaihi wa sallam a azumi kwana 10 na farkon zulhijja yayi azumi. To ya zakkaci kuma can an samu hadisai sun kwadaitar akan yin azumi. Annabi ya ce ayi azumi, annabi ya ce babu wani rane ko ayyuka na alkhairi su suka fi soyuwa a wajen Allah kamar da wannan rane ko na kwana 10. Aisha tace kuma bata taba ganin ba annabi yayi azumi a wannan kwanaka. A kwanakan 10 gaba daya, ba na 10 ba kare, na 10 ai da mun ba ayi ba azumi. A duka kwanakan. Malamin ya ce liza qala yaqulu alqa'il. Saboda haka yace to wani yace inna siyamil ashr bid'a. Wani yana iya cewa dalili da wannan hadisi ne to azumin ashara kai kwana 9 na farkon zulhijja kai azumi to wannan bid'a ne. Fa yuqalu, to sai a ce mishi malai ce sabata min hadisi ghairiha annahu sama al-ashr. To ya zo ai a wani hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya azumci kwana 10, wanda hadisi ne wanda yake cikin sahih muslim. Ya azumci kwana 10, ita kuma ta ce bata ga ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya azumci wannan, bata taba gani ba ya azumci wannan kwana 10. Tayyib. Wa kazalika, haka kuma za a ce mishi idza sabata al-hasu wa aradahu al-fi'l. To ga ka'idar nan, idan kwadaitarwa ta zo kuma cin karo ya zo mata da aiki, kwadaitarwa ta magana annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da abu, sai wani aiki ya zo ya ci karo da shi, yace falladhi yuqaddam huwa al-qawlu wal-has. Abinda ake gabatarwa shine fada da kuma kwadaitarwa. Yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallama aka gani bai aikata ba kaza, amma sai yace ayi kaza, to me za a dauka? Magana za a dauka, magana shi za a dauka tunda yace ayi, ko da ba a gani ba yayi kenan yi za a yi. To shi yasa ai Aisha ba ta tai ba yace ka ayi, ta tai bata taba gani ba, kenan aikin shi ne. Kenan nan kuma shi kuma ya kwadaitar yace ayi, kenan shi wannan za a gabatar akan wato aiki. Malam yace amma fi'luhu, amma fi'luhu, amma aikin annabi sallallahu alaihi wasallama idza lam yu'arid bi qawli fa huwa al-asl. Idan kuma bai ci ba karo da fadar shi, to shine asali. Kenan sai a koma asali aikin annabi ayi koyi da shi. Amma ga aikin annabi kuma ya ci karo da maganar shi, ina abinda za a gabatar ita ce magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa huwa qudwatul uswa wal uswa, shine wato abun koyi, kuma shine wanda ya kasance wato muke daukan dukkan wannan addini daga wajen shi. Lakin malam yace idza aradahu qawlun fa yahtassu bil fi'lihi bil fi'l bihi sallallahu alaihi wasallam wa man fi hukmihi, walidha naqulu law kana ahadun mimman yuhtaju ilayhi la'ama bihaythu idza sama ikhtalla 'amaluhu qulna la tasum. Wa dhakara ash-shaykh ibn baz rahimahullahu fi fatawihi أن من صام أن من قال إن صوم عشرة بدعة فهو جاهل لا يعرف معنى البدعة. ونحن لو طردنا ما ذكره هؤلاء وجعلناه قاعدة بحيث كل ما لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة لقلنا إن العمرة في رمضان بدعة. ما لن يتونكما تنعيوا وني يزو يتيتو وكما متيما. Mutumin da ya kasance yana kafa hujja ta gama gari cewa dukkan mutumin da yayi azumi na wannan ashirin ko kuma dukkan mutumin da zai yi wannan azumin mu ce mishi la ta sun kada kai wannan azumin to ibnu baz yayi wata fatawa ya warware saboda kace a ai aikin annabi sallallahu alaihi wasallama ne hujja ne kuma can ga fadai shi kuma kace a aikin za a dauka to sai mu ce to annabi sallallahu alaihi wasallama da yace in kace inna sawma ashura bid'atun idan kace ai azumin kwana 10 afwan na watan zulhijja bid'a ne to fa huwa jahilun to wannan jahili ne yace la ya'rifu ma'ana bid'a bai san ba mecece ma'ana bid'a ka san da yawa mutane ba su san ba ma'ana bid'a wani sai zo yace a yanzu fankar da muke sha ma bid'a ce wannan mikro da ake karatu ana kiran sallah bid'a a zamanin annabi an yi bid'a to kaga wannan ya ce maka koma makaranta ka san bid'a tukunni ka zo ka fara wato raddi akan bid'a malan sai ce to wa nahnu mu he mu ce mishi law taradna ma zakarahu haulai idan zan mu zamanto mu jehwa dukkan abinda wa'annan suka fadi cewa dukkan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba bid'a ne to waja'alnahu qa'idatan bi haythu kullu ma lam yathbit fi'luhu annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'a malan ce da kullna to da za mu ce innal umrata fi ramadan bid'a cewa fa umara a ramadan bid'a ce saboda mi da annan nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'tamir fi ramadan saboda ayi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba umara a ramadan duk umara da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wani wata duka umara annabi amma annabi sallallahu alaihi wasallam umara nawaye umara nawaye umara hudu duka kuma yayi su ne a watan zulqa'ida kenan idan kace to a wannan ka'ida zan mu dauka kenan umara a ramadan bid'a ce saboda annabi kenan kace bai yi ba bari kuma ai yazo ya ce ma annahu ja'a tare da cewa yazo fada ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadaitar kamar yadda hadisi yake cikin sahih yace umra fi ramadan ta'dilu hajja a wata ruwaya yace hajjatun ma'i cewa umara a ramadan kwatankwacin hajji ne tare da ni kai umara a ramadan kaje yanzu ramadan zai kama ko Allah ya hore maka kaje kai umara annabi yace to kamar hajji ne tare da shi to kamar hajji ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to ka gani wanda zahaba ahlul dusur bil ujur sai a ce zahaba ahlul dusur bil ujur Allah subhanahu wataala ya hore mana gabaki ta kinan dai ala kulli hal wannan malam yayi mana bayani zan mu gani malam yana wasa a bayani saboda fawaid ilmiya ga dalibai ilimi saboda koda zakka ci karo da wani ya bujiro ma da wata magana kalkashin irin hukuncin nan kaga nan kalkashin miye kawo mana kan azumin kwana 10 kwana 9 na farkon zulhijja sai ya ce to akwai mutane masu cewa bid'a ne saboda mi saboda hadisin Aisha da tace bata taba ganin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci wannan kwana 10 to ya zakka ci to sai malan ya warware maka yace to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hadisai ya kwadaitar ayi aiki alkhairi ya kwadaitar bari ma ayi azumin wannan na kwana 10 shi kuma kaida a musulunci idan fada annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da ta ci karo da aikin shi abinda ake gabatarwa shine fadai shi yace idan kuma ka ce wannan kaida zan mu dauka cewa dukkan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kawai bid'a ne to kenan umara a ramadan bid'a ce saboda ai annabi bai yi ba umara a ramadan to ka gani wannan mas'ala ce wadda take ilmiya malan ya warware mana lokaci ya ta ila annake nan mu tsaya ko kuma arihi fasfal tayi malan yace salisan abu na uku daga cikin wato abin da ya shahi azumi wanda yake na nafila shine siyami sha'ban shine azumin watan sha'ban wannan wata kenan da muke ciki malan yace faqad ja'a al-hasu alaihi yace hadisai sun zo akan kwadaitarwa akan azumin cikin watan sha'ban yace wa mafhumu hadisun nahi an taqaddum ramadan bi yawmin aw yawmayn an tuqaddimu bi thalathati ayyamin la ba'as bihi wace zaman to ka gabaci hani da yazo kada ka gabaci ramadan da kwana azumin kwana biyu ko kwana daya amma da kwana uku babu laihi kana iya ka zaman to ka azumce shi yace gobi haza al illa al hadis da wannan malamai suka yi ta'alilin hadisin cewa idan tasafa sha'ban fala tasumu idan sha'ban yayi rabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala tasumu kada ku dauki azumi ma anna min ahli al-ilmi mimman sahahahu ma min ahli al-ilmi man sahahahu wa hamala an-nahy ala min ibtida'i as-siyam ba'da intisafihi tare da cewa wasu daga cikin malamai suke cewa a'a sai sai tare da cewa wasu malamai suke cewa hannun nan ya zo ne game da mutumin da bai fara ba azumi. Sha'ban yayi rabi, kai baka fara ba azumi watan Sha'ban, to he lokacin ka ce ka fara, to shine hannun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan tasafa Sha'ban fala tasumu. Malamai yace shine yace ibtida asiyami ba'da intisafihi, yace bi an bada asiyam min al-yawm as-sadis 10 amma man ibtada'ahu min awwal ash-shahr, yace fa تجه في حقه ما كان يصنعه صلى الله عليه وسلم أو ما كان يفعله في أيام غابرة من صيام الاثنين والخميس والبيض، ثم بعد ذلك يستمر في صيام الاثنين والخميس وبعد ولو بعد انتصاف شعبان. ما لن يتي واتو ونن إذن يزمنتو حالن كنا ون ديوارا كما دا قوم شاشدة كيبا كوارا بأزمي تندك شعبان يفارا سيدا قوم شاشدة قوتا كفارا كنا ونن حاني أكن كيك. Amma wanda tun farkon Sha'ban ya fara azumi, kina wannan kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan Sha'ban ya zo yana azumtar da yawa daga cikin shi, ko kuma kai ne wanda daman kana aikin kana yin azumin wato ayyamul isnin wal khamis, azumin litinin da al khamis, ko kuma kana azumin ayyamul bid, to wannan shi ma babu laifi, malamai suka ce wato kana iya yi ko da kwa Sha'ban yayi rabi kana iya ci gaba, saboda aina sati sati ne wato kake yi. Malai ce wa ala kulli hal الحديث قابل للتحسين wato akan dukkan kowani yanayi dai hadisin wannan hadisi wanda yake kyakkyawa ne, wa idza tabata idan abu ya tabbata fa innahu yuhmalu ala hadha, cewa ya zamanto an dora shi akan haka. Ina hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan tasafa Sha'ban fala tasumu, hadisi ne wanda yake kyakkyawa tunda ya zamanto ya inganta, kuma kenan sai ya zamanto an dora shi akan haka mutumin da bai fara ba azumi kada ya zamanto ya wato sai 16 ko 17 ya ce zai fara, amma wanda ya riga ya fara kenan babu laifi, wato yana iya hucewa. Yace bi Allah yabda as-siyama min an-nisf la aw min aw man yabtada'ahu qabla an-nisf fala mani', yace bal al-afdal lahu an yaksur min siyami hadha ash-shahr li'annahu muqaddimatun li ramadan. Ana yace bari abin wanda yake mafifici shine a wannan watan Sha'ban ka zamanto ka yawaita azumi saboda wata gabatarwa ce game da abin da ya shafi Ramadan, saboda idan ya zamanto kai azumi kai azumi kai azumi Ramadan idan ya zo daman deja ka rodu, daman mafi yawa azumin harko ne zaka ji ana cewa suna yana bada wahala ga wanda bai yin azumi, amma wanda daman yana yin azumin litinin wal khamis azumin ayyamul bid, ko kuma karshe ma kana siyami Dawud yau kai gobe ka aishi yau kai gobe ka aishi Allah Allah ma kake Ramadan in yanzu. Wani kuma zaka gani Ramadan ya zo ka gani yanda ka san tashin hankali, wai yanzu Ramadan ya zo shikenan shikenan yake ce ya zo ban kwana da duniya. To wannan Ramadan wata ne wanda yake da falala kamar yanda muka gani. Insha Allah nan malam ya kawo mana karshen wannan fasali da Allah ya nan da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu gada kuskure, kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.